الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد درسنا اكو اчкин литтахин خلاصه نور اليقين واللف الدكتور عمر عبد الجبار ما ليس نسبه ووفاه والده dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da rasuwar mahaifin shi malici waliduhu mahaifin manzalla sallallahu alaihi wasallama ana kiran shi da suna Abdullahi dan Abdul Muttalib shi kuma Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim shi kuma Hashim bin Abd Manaf dan Abd Manaf bin Qusay shi kuma Abd Manaf dan Qusay bin Kilab shi kuma Qusay dan Kilab wannan shine dangantaka ta mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malici wa ummuhu mahaifiyar shi kuma dangantakanta ana kiranta da suna Aminatu bint Wahab Amina diyar Wahab bin Abd Manaf shi kuma Wahab dan Abd Manaf shi kuma Abd Manaf dan Zuhura shi kuma Zuhura dan Kilab fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi dangantakan mahaifiyar manzala sallallahu alaihi wasallam yana haduwa da na mahaifin shi fi jaddihi al-khamis a wajen kakan shi na biyar wannan kakan na biyar shine wa huwa kilab malace shine kilab walaqad tuwfiya waliduhu haqiqa mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa fi batni ummihi adidi lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yana cikin mahaifiyar shi wa umruhu 18 sana kuma mahaifin shi yana da shekara 18 wa dufina bil madinati an binne shi a garin Madina wa lam yatruk lahu shay'an min al mali kuma bai bar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ba na dukiya malice tambayoyi karkashin wannan darasi ma nasabuhu min jihati abihi ka fadi dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifin shi kuma ma nasabuhu min jihati ummihi miye dangantakan shi ta bangaren mahaifiyar shi kuma fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma abihi a wani kakane da mahaifiyar shi da mahaifin shi suke hadewa ka fadi sunan kakan bayan shi kuma mata tuwfi ya waliduhu yaushe mahaifin shi ya rasu kuma aina dufina aina aka binne shi iya da kyau kenan ka samu kurrasa ka samu kayye sai ka rika bada amsa kana ajewa malici al-khulasatu abuhu abdullahi mahaifin manzalla sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna abdullahi dan abdul muttalib yace wa ummuhu aminatu bint wahab ita kuma mahaifiyar shi ana kiranta da suna amina diyar wahab yaltaqi nasabuhuma dangantakar mahaifin da mahaifiyar suna hadewa fi jaddihi al-khamis a wajen kakan manzalla sallallahu alaihi wasallam na biyar wanda shine kilab mata abuhu wa huwa fi batni ummihi mahaifin manzalla sallallahu alaihi wasallam ya rasu a daidai lokacin da manzalla yake cikin mahaifiyarsa kenan insha Allah wannan shine karshen darasi na uku sai mu hadu a darasi na hudu da izinin Allah.